mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani dauke da labarin yanda kotun chief magistrate mai daraja ta 1 wadda ke da lamba 4 kuma take zamanta a gidan Murtala karkashin senior magistrate Haji Araki Alami Sani ta sanya wannan rana domin ci gaba da sauraron shari'ar zargin da ake yi wa wani jami'in bujilante da yin amfani da gora wajen tittime wani matashi a unguwar Dakata Sauna, kuma aka yi zargin hakan yayi sanadiyar rasuwarsa bayan da aka kai shi asibiti ya fara karban magani. Allah Ubangiji ya karba abinsa, wanda al'amarin ya samu asali daga wani sabani da ya shiga tsakanin shi wancan marigayi da kuma wannan jami'in bujilante, har ta kai an yi zargin shi jami'in bujilante din ya zaro kokara kuma ya yi amfani da ita ya tittima masa bayan da ya samu karaya a kafa da hannu. Kafin daga bisani kuma aka kai shi asibiti, Ubangiji ya karba abinsa. Kowane lokaci daga yanzu kuma kotun, domin dai ta riga ta zauna, za ta saurari wannan shari'a, wanda a yanzu haka na iya lura da cewar tuni jami'an gidan ajiya da gyaran hali suka gabatar da shi wannan jami'in bujilante a gaban wannan kotu da ake zargi, domin ya ci gaba da fuskantar wannan tuhuma tasa. A hannu guda kuma lauyan gwamnati da yake gabatar da kara shi ma ya riga ya halarci kotun, ita ma kuma mai shari'a ta zauna. Don haka da zarar an saurari wannan shari'ar mai sauraro, muna sa ran dawowa domin gaya muku yanda zaman ya wakana a yau din gabanin wannan zangon namu na 12 zuwa karfe 1 ya kare idan Allah ya nufa. Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani. Mai sauraro, Ibrahim Abdullahi suran dinki ne ya dawo dauke da yanda shari'ar wancan zargi da aka yi wa dan bujilante da sanadiyar hallaka wani matashi a waccan unguwa ta Dakata, wanda ya zuwa yanzu an ci gaba da sauraron wannan shari'ar, kuma lauyan da yake kare shi ya jaddada roƙon cewa yana buƙatar kotun da ta sanya shi a hannun beli. Amma kotun ta ja hankalin lauyan nasa cewa ai tun asan da aka gabatar da shi a lokaci na farko an roƙi belin, amma kuma dan haka sai dai isa ke yin wani roƙon na daban ko kuma ijaddada akan wancan, amma ba maganar sabon roƙo kuma irin wanda aka yi a baya ba, ya kuma karbi gyaran nasa. Shi kuma lauyan gwamnati aka waiwaye shi, yace to shi ma dai tunda har lauyan nasa ya jaddada roƙon belin, to shi ma yana jaddada cewar sukan da yayi a baya na cewar kar a bada wannan beli, saboda ita wannan kotu ba ta da hurumin bada belin mutumin da ake zargi da irin wannan babban laifi na kisan kai. Dan haka shi lauyan da yake kare dan bujilante din ya tashi ya sake wani sabon roƙo a gaban kotun na cewar to yana buƙatar ko in ce yana roƙon kotun da ta bashi kwafin shari'ar, saboda ya tattara ya nazari kuma ya ga me ya kamata yayi, inda lauyan gwamnati ya ce bashi da suka akan wannan roƙo, ya amince idan har kotu ta amince a bashi kwafin shari'ar. Kotun kuma ta amince ta yadda a bawa lauyan wannan dan bujilante da ake zargi da sanadiyar kisan kai wato kwafin shari'ar da ake wa dan bujilante din, domin ya nazarin kuma ya abin da ya dace a doran doka. Aka kuma dage shari'ar zuwa wato ainihin 31 ga watan gobe domin sake sauraranta. A hannu guda kuma watakila na hango, ba ma zancen watakila ko in ce na hango wani babban al'amari da ake shirin gabatar da shi a wannan kotu na wani matashi da ake zargi da satar mota, amma kuma wani tudu wani gangare ya samu takaddu da rubuce-rubuce na ƙarya, har kuma da takadda ta wato ainihin bangaren lafiya wadda take nuna cewa ai lokacin da aka yi corona ta tafi da shi coronar, ya rasa ransa ya mutu. Amma kuma wani tudu wani gangare zuwa yanzu sai gashi an same shi yana nan a raye yana rayuwarsa, wato hakan ya nuna cewa wancan bayanai fa da ya turo kotun da kuma abubuwa na ƙarya ne cewa coronar ta kashe shi. to amma tuni ma yanzu har an samu nasarar cikuku rigarsa an kamo shi za kuma a sake gurfanar da shi a gaban wannan kotu dan jin kome zai ce dangane da waccan ƙarya da ita cewa corona ta kashe shi kuma gashi yanzu a raye sannan kuma mu ga ya za a waiwayi waccan tuhuma da ake masa ta farko ta zargin satan mota wanda dalilin ta ne ma yi ƙaryar mutuwa ta dalilin corona bayan kuma gashi a raye zade ajimu da yanda ta kasance a sauran shirye-shiryenmu na gaba duba da cewa lokacin ya riga ya mana halinsa a wannan lokaci Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani